Mayu na shekara 2017 za a buga wasan karshe na cin kofin Turai European League na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Ajax da ke kasar Holland da Manchester United da kasar Ingila. Za a buga wasan ne a filin wasa na Friends Arena da ke daukan mutane 50 da ke can kasar Sweden. Da misalin karfe 8 saura kuta da dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Sai dai a wannan wasa ɗan wasan Manchester United irin Zlatan Ibrahimovic da Marco Rojo ba za su samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon raunin da suka ji a jikinsu a wasu wasa a bayan da wuce. Haka shi ma Eric Gale na Manchester United mai tsaron baya na Manchester United din ba zai samu damar fafatawa a wasan ba sakamakon jan kati da alƙalin wasa ya bashi a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo na kasar Spain a wasan dabda na ƙarshe na cin kofin European League na shekara 2016 zuwa 2017 inda Manchester United team ta doke Celta Vigo da kwallaye 2-1. Manchester United dai ba ta taɓa lashe wannan kofi na European League ba tun ta yin kafuwarta, amma dai sun fafata da kungiyar da za su buga wasan ƙarshen nan a tarihi sau uku inda Ajax ta samu nasara akan Manchester sau ɗaya. Ita ma Manchester United ta samu nasara akan Ajax sau ɗaya, an yi kunnen doki sau ɗaya. Haka nan ana gwabzawa a gasar cin kofin duniya na shekara 2017 na 'yan ƙasa da shekara 20 wanda ake fafatawa a can ƙasar Koriya ta Kudu, inda a yau din aka gwabza wasanni da dama. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay 'yan ƙasa da shekara 20 sun doke Japan ci 2-0. Costa Rica kuwa sun tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal 'yan ƙasa da shekara 20. Zambia 'yan ƙasa da shekara 20 sun lallasa Iran 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallaye 4-2. Afirka ta Kudu ta sha kashi a hannun Italy 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallaye 2-0. A ɓangaren cin kofin nahiyar Afirka 'yan ƙasa da shekara 17 a AFCON na shekara 2017 kuwa wanda ake yi a ƙasar Gabon, a yau za a keta raini a matakin wasan dabda na ƙarshe semi final inda ƙungiyoyin ƙasashe guda hudu za su fafata a tsakaninsu. Ga yadda abun zai kasance, kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana 'yan ƙasa da shekara 17 za su fafata da Niger 'yan ƙasa da shekara 17 da misalin ƙarfe 4:30 na yammaci a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Mali 'yan ƙasa da shekara 17 za su fafata da Guinea 'yan ƙasa da shekara 17 su ma da misalin ƙarfe 6:30 na yammacin yau a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Sai dai za a buga wasan ƙarshe na kofin AFCON na shekara 2017 'yan ƙasa da shekara 17 ranar Lahadi 28 ga watan Mayu na shekara 2017 tsakanin ƙungiyoyin da za su fafata ga wanda suka samu nasara a wasan da za a yi yau. Sai dai za a buga wasan neman mataki na uku ranar Asabar 7 ga watan Mayu na shekara 2017 ga ƙungiyoyin da ba su samu nasara zuwa gasar na ƙarshe ba. Huta lafiya.